Shugaban ya bayyana cewar daga matafiya 30,000 da aka killace, 5 sun harbu da cutar, kuma an ware su ana musu magani. An sallami 800 a cikinsu. Sa'an nan akwai wasu 121 da ake shirin sallamar su.
Efforts also at contact tracing had been ramped up over the course of the past week. Indeed, for every confirmed case of COVID-19, all the contacts have been listed, monitored, and tracked.
Zuwa ƙarshen makon jiya, an kammala duk kokari da ake na zakulun mutanen da sun kai gurɗa da waɗanda suka kamu da cutar. An tattara tare da rubuta dukkan hanyoyin sadarwar su, ana lura da su gidaje ko wurin aiki na duk mutanen nan. An gwada su a tabbatar ko sun kamu ko kuma a cikin yankuna ko unguwanni da aka tabbatar da ɓullan cutar. Haka kuma an bayar da dama ga waɗanda ke son a gwada su don zaɓin ransu yadda za a daƙile yaɗuwar cutar nan mai yaɗuwa. Yayin da muke dab da shiga lokaci mai tsarkakiya na yaƙinmu da cutar coronavirus cikin mako mai zuwa, ma'aikatar kiwon lafiya za ta amshi sakamakon mutum 15,385 daga mutum 19,276 da aka tuntuɓa ta bibiyar sadarwarsu. Sakamakon wannan jarrabawar zai nuna yadda makomar ƙasar zai kasance, ko dai matakai na gaba ne za mu ɗauka. Shugaba Akufu ya ƙara da cewa,
Government's policy and measures will continue to be driven by the science in this matter. The Ghana Academy of Arts and Sciences and the Center for Scientific and Industrial Research, CSIR.
Girman lamarin nan dai zai ci gaba da juyawa ko nuna irin tsari da matakan da gwamnati za ta ɗauka. Makarantar kimiyyar al'adun ƙasa da cibiyar cigaban masana'antun kimiyya yanzu sun haɗa gwiwa da gwamnati a faman nan da ake. Na sadu da wakilansu a ranar Juma'a, kuma na kawo musu wata hikimar ɗorewar wannan ƙawance. Ƙasar da ni kaina mun yi murna da sa kansu a cikin wannan fafataka da ake. Yayin da muke shiga sabon mako, za a gane ko za a ƙara wa'adin haramcin fita waje da muke ciki ko a'a, da kuma yiwuwar zartar da wasu sabbin matakai. Sai dai da ikon da dokar ƙasar ta damƙa mini, ta ƙara wa'adin kulle bakin iyakokinmu na wasu ƙarin makonni biyu nan gaba. Ridwanullah Muktar Abbas, sashen Hausa na muryar Amurka, Accra, Ghana.